Sunana Mary Kazee. Gaskiya inda nake kula da kore na shine da safen na tashi da safe zan yi brush. Kuma inda zaka yi brush din da safen ba ko zallan hakora zaka brush ba. Zaka fara brush har cinka tukuna sai hakori ebi.
Sunana Sadiq Nuhu. Hanyoyi biyu ne, akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni, wato yin amfani da aswaki. To baya ga aswaki, ina kuma yin amfani da maclean, wanda hanya ce ta bature wadda aka saba ana amfani da brush da maclean a tsaftace baki.
Wasu 'yan Najeriya kenan da nazanta da su kan irin hanyoyin da suke bi wajen kula da tsaftar bakin su. Taken ranar na wannan shekarar shine jin dadin bakinka shine jin dadin jikinka. An ware ranar ce don wayar da kan jama'a kan yadda za su kula da tsaftar bakin su don gujewa cututtuka da ka iya shafar baki ko haƙori. Ƙwararren likitan haƙori Dr. Mustapha Danjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya ya bayyana mana irin cututtukan haƙori da aka fi cin karo da su musamman a nan Najeriya.
Yawan hujewan haƙori ko korami na haƙori wanda ake kira da turanci dental caries. Akwai ciwon dasashi yakan shafi kowa da kowa amma yafi shafin mutane ƙananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sa ma yana fidda yawu mai yauki da kuma wari akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka yi shafi mata yawanci kaman masu al'ada wasu sukan samu dasashin shi kan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon haƙo ori da su shi ya kumbaran an taba kadan yana jini
Sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsaftar baki ta Najeriya Comrade Yasinu Khalil yayi karin bayani game da muhimmancin wannan rana da kuma irin ayyukan da suke yi a irin wannan ranar
muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar dake wannan kasa da ma jahohin mu gabaki daya akwai kuma karantawa da fadakarwa da muke ma al'umma musamman mutanen mu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da ma so nawa ake wankin bakin
Comrade Yasinu ya kara da bayyana wasu matsalolin da rashin kula da tsaftar baki da haƙori ka iya haifarwa
akwai abun da muke ce halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai akwai abun da muke ce xerostomia ma'ana dry mouth sai bakin dan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abun da muke kira periodontitis shi kuma yakan bata ko yakan lalata shi ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka ma haƙora wurin tsayuwa
ranar dai wata dama ce ta zuwa asibitin haƙori don duba lafiyar haƙori kyauta Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya